A daren jiya Lahadi ne dai al'umar yankin Tudunburi da ke karamar kuma gabbin jihar Kaduna suka samu kansu cikin ibtila'in harin jirgin da aka ce mara matuki ne wanda ya saki bama bamai waɗanda kuma su ne suka yi sanadin salwantar rayuka da daman da aka ce sun haura 50 sannan suka jikkata wasu mutane da dama Malam Samuel Aruwan shine mai kula da ma'aikatar tsaro ta jihar Kaduna kuma shi yayin karin haske kan wani taron gaggawan da aka kira na tsaro a yau Litinin inda ya tabbatar da abin da ya faru
bayani wanda shi babban commander din sojojin kasa na Najeriya yayiwa mataimakiyar gwamna da kuma sauran masu ruwa da tsaki wanda suka halarci wannan taron yayi bayani akan ba wai abu ne wanda ya faru da gangan ba su sojojin kasa suna ayyuka ne na musamman na farautan ɗan ta'adda to akan wannan aiki ne wannan abun ya faru inda bayan Allah wanda basu zuba basu gani ba wannan abun ya rutsa da su da dama daga cikin mutanen musulmai rasa rayukansu har yau kuma da dama sun ji rauni har yanzu da muke wannan magana muna nan muna tattara alkalmomi ba ma san mai magana a kiyasi hakan nan
daya daga cikin limaman yankin da wani matashi sun ce sun halarci sallar gawar mutanen da aka hallaka
ina taron maulidi ne ikon Allah ya sa ana tunanin ko ta'adda ne sai wannan abubuwan yanzu ya same su aka aiko wannan wanda ba mafi kidin Allah da iko kawai suna ganin koyan ta'adda ne suka zaki musu ba ma ba mai wanda daidai ido na ya ga wajen mutane 30 da wani abu wanda ido na ya gani mata da maza kan kananan yara
yanzu kamar mutum nawa ne aka jana'izar su
ai jana'izar mutane 40 abin da sai na san har kuka nake saboda tausayawa ga yanda abubuwan ya shakanta ne cikin wasu dan adam
na da Rabbi Ibrahim sai abin wannan gari Tudunburi kuma da tashi aka jira masa da gari suna kan maulidi
da gari suke maulidin
eh da gari ne misalin kai mai tare da bi haka na gari
to kamar mutun nawa ne aka rasa
a yanzu dai wanda aka rike mutun 80 ne sai ayin ga yanzu a rike
ganin salarwar sojan dindin rasaman Najeriya da tace ita ba ita ce ta kai wannan hari ba ya sa shugaban kungiyar fitiyanu na jihar Kaduna Sheikh Rabi'u Abdullahi jan hankali game da wannan abu da ya faru.
Ba zai yi a ce haka kawai babu wanda ya kai wannan hari jirgin sama yana karkashin wani ne. Su kuma da kansu sun ambaci cewa an samu kuskure ne akan abin da ya faru. Saboda haka kawai a yi binciken cewa waye kai wannan hari waye kai wannan hari duka an wuce wannan layi abin da muke kokari shi ne Allah tabaraka ta'ala ya turo annoba kuma an samu kuskure na kai wannan hari mun yi da cewa kaddara ne. Mun yi da cewa bala'i ne Allah ya saukar kamar da yake saukar a wasu jihohi muna jawo hankalin dukkan al'ummarmu na jihar Kaduna duk matakin da ya kamata gwamnati ta dauka a cikin wannan abin da ya faru mun zauna mun tattauna da ita kuma za su dauki mataki sannan mataki na farko shine ta tallafa ma wanda ya sabu ya faru sannan na biyu gwamnati insha Allah an jawo hankalin su jami'an tsaro su iya kokarin su kiyaye abin da ya faru irin wannan wanda ba zai sake faruwa ba insha Allah
kuma dai wasu daga cikin waɗanda ke kwanciya asibiti sakamakon harin wannan bom sun yi bayani daga kan gadan asibitin akan abin da ya faru
suna na hawaya ko muna cikin mallaki kai wannan jirgi yan muka jiya taho saboda ke kai sai saki bom dai sakin bom ya wuce wanda mun sai wanda suka mutu mun kuma muka ruga mun ji rauni muka shiga daki zuwa can kuma wasu su samarin ga garin sun hito suna hitowa kuma suka sake sako wani bom din na biyu to yan in matasan mu kamo in din sun mutu
shi ya alaska muna maulidi tabin ya wadi
malam Ashir Ibrahim ma dan garin na Tudunburi ne kuma yana cikin masu jinyar da yace akwai yan uwan shi da dama ma sun lasu
Ashir Ibrahim ina daga cikin gida sai na ji wani shu abu ya taho ina fitowa kawai na ji bom ya tashi na ce me ya faru aka ce daga jirgin sama ne ina zuwa na ga mutane barjat sun mutu muka dauki waɗanda ba su lafiya muka tafi zuwa buru mun tafi kasu ba mu kai buru ko ba kuma a jan na ji ya sake tashi waɗanda suke cetan sauran waɗanda suke suka samu matsala su ma duk suka mutu saboda ina da wata yarinya ana ce mata Aisha mai aure ta da yara biyu sun mutu ina da wani ana mahaifin ya ce furan ya mutu kai mutane da yawa ga su na akalla yanzu an lissafin gawa 80 a nan asibiti mun kawo akalla mutum 48
dama dai kananan hukumomin igabi birnin gwari da giwa makwabta ne da ke fama da har-haren yan bindiga wanda wannan ne kuma ya sanya jami'an tsaro ke yawan aikin tsaro a yankin don magance matsalar baki daya. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.